tambayar ɗan uwa shi ne dangane da cewa idan Idi ya yi dace da ranar Juma'a, shin sallar Idi na ɗauke wajabcin zuwa sallar Juma'a? In har sallar Idi ta ɗauke wajabcin zuwa sallar Juma'a, shin azhar ita ma kwata-kwata ta saraya, shikenan sai mutum ya yi ta bacci har la'asar? A takaice, dangane da cewa idan Idi da Juma'a suka yi dace suka haɗe a cikin yini guda, malamai suna da maganganu kamar guda biyu dangane da mutumin da ya samu sallar Idi. Mu gane mutumin da ya samu sallar Idi, malamai suna da maganganu biyu akan haka. Magana ta farko suka ce Juma'a tilas ce a kan shi. An gane ko? Tilas ne kamar yadda ya je Idi, wato dole ne ya halarci sallar ta Juma'a. Wannan kwa shi ne magana ta mafi yawan malamai, illa kasancewar su malaman Shafi'iyya sai suka ce wajabcin zuwa Juma'ar ya taƙaita ga waɗanda suke ɗan birni banda ƴan ƙauye, kamar yadda da suka kalli lafazin wani hadisi daga cikin dalilan da suka zo da su, sai suka ce wannan wajabci ma'ana ya saraya daga kan mutanen ƙauye wanda yake gefen gari, in ya ga dama ya zo Juma'a, in ya ga dama kuma ya zauna a gida ya sallata azhar. Menene dalilanku akan haka? Suka ce dalilinmu na farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Suka ce wannan aya ce wadda lafazinta a dunkule yake. Ubangiji ta'ala yana nuna mana duk a lokacin da aka yi kira in dai na Juma'a ne, to wajibi ne akan mu mutafi domin yin sallah kuma domin sauraron khutba. Dalili na biyu suka ce ga dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da cewa sallar Juma'a wajibi ce. An gane hadisi sun wuce a lissafa. Dalili na uku suka ce sallar Idi da sallar Juma'a gabaɗayan su wajibi ne, dan haka dan ka bada ɗaya daga ciki bai yiwuwa a ce ɗaya ta saraya, tare da cewa akwai sabani na magabata dangane da wajibcin sallar Idi. Jumhurin malamai suna ganin sallar Idi matsayinta ba ta kai wajibi ba, suna ce wadda take mai ƙarfi, tare da cewa wasu malamai suna ganin sallar Idi wajibi ce. Shine sai suka ce misali yanzu Idi, idan misali yau in kai sallar Idi, a ce yau Asabar ce ta faɗo ranar Idi, sai mu ce mun yi sallar Idi, shikenan ba za mu yi sallar Azhar ba? Suka ce to dan haka Juma'a da Idi din sun haɗe, kamar yadda Idin wajibi ne, to haka ita ma Juma'ar wajibi ce. Dalili na hudu suka ce kasancewar rangwamen dangane da barin zuwa Juma'a, wannan ya keɓanci waɗanda suke mutanen ƙauye, kamar yadda Abu Ubay shi ne maula na Azhar yake cewa na halarci sallar Idi tare da Usman dan Affan, Allah ya ƙara masa yadda, aka yi dace wannan Idi kuma ya kasance ranar Juma'a ne. Usman ya sallaci sallar Idi, bayan an gama Idi Usman ya tashi ya khutba, a cikin khutbarsa sai yake cewa ya ayyuhan nas inna hadha yawmun qad tama'a lakum fihi idan, yace ya ku jama'a ku sani cewa yau Idi biyu sun hadu gare ku. Yace faman ahabba an yantazira aljum'ata min ahli alawali falyantazir, yace duk wadanda suke na gefin Madina na zanguna wanda yake da nihi ya tsaya ya jira lokacin Juma'a to ya tsaya, waman ahabba an yarji'a faqad azintu lahu, wanda ko yake son ya koma gida Usman yace na bashi izini kawai ya koma gida. dan haka anan suka ce dan kauye ba wajibi bane, ma'ana wanda gehin Madina, ma'ana wadanda kauyukan su suke gehin birni kenan, wanda ba su da juma'a a can amma maraya suke zawa su yi sallar juma'a. Wannan kenan dalilai na dangane da fada ta farko wanda malamai suka ce dole ne mutum ya je juma'a kamar yanda ya je Idi. Fada ta biyu, malamai suka ce juma'a ta tsare daga kanshi, an gane ko, amma shi liman an so ya je ya tsaye da sallah ta juma'a domin mutumin da bai samu sallar Idi ya je ya samu sallah ta juma'a. Wannan kuma faɗa ce ta malaman Hanabila, kamar yadda an rawaito irin wannan faɗa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Umar, irin su Usman, irin su Ali, su Abdullahi dan Umar, su Abdullahi dan Abbas, su Abdullahi ibn Zubair. Dalilin su na farko shine hadisin da Iyas ibn Abi Ramla yake cewa na halarci Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya kara masa yadda, lokacin da yake ma Zaid ibn Arqam tambaya, yake ce masa shin ka halarci Idi biyu da suka haɗe a cikin yini ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Muawiya Zaid yake cewa kwarai, yace na halarci Idi biyu a cikin yini ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muawiya sai yace masa fa kaifa sana'a, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi? Qala fi yace sallal Ida, manzon Allah ya sallaci sallar Idi. Thumma rakhasa fil jumu'a, amma sai yayi rangwame wato dangane da sallar jumu'a. Fa qala sai yace man sha'a an yusalli falyusalli, wanda ya ga dama ya sallaci sallar juma'a ya sallata, wanda ya ga dama kuma ya bari. Kash illa kasancewar hadisin hadisi ne bai kun jiddan, bai iya zamantowa hujja. Dalili na biyu shine hadisin da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da juma'a da sallar Idi da suka haɗe a yini ɗaya. Manzon Allah sai ya ce kad jitama'a fi yawmikum hadha idan, yace Idi biyu sun haɗe gare ku a cikin yini ɗaya ku jama'a ta musulmi. Manzon Allah yace faman sha'a ajza'ahu min al-jumu'a wa inna mujammi'un, yace wanda ya ga dama wannan Idi ya isar masa dangane da sallar juma'a, amma mu dai juma'a zamu yi. Illa kasancewar shi ma wannan hadisi ne bai inganta ba, kamar yadda al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah da al-Hakim an-Naisaburi su suka fitar da wannan hadisi, don haka shi ma ba hujja bane. Dalili na uku shine wancan athar na Usman, hadisi wancan na Usman, wanda Usman ya faɗa ga mutanen al-Awali. In aka ce Awali jami'i ne na Aliya, ma'ana zanguna waɗanda suke kan tudu, ma'ana gehin Madina, da yake cewa wanda ya ga dama daga cikin ku zai yi jiran juma'a ya yi jira, wanda kuma yana nihin ya koma gida ya koma gida, na ba shi izini. Suka ce wannan shi ma yana nuna cewa kenan wanda ya yi sallar Idi ta isan masa dangane da sallar juma'a. Dalili na hudu shine hadisin Aba, athar na Aba ibn Abi Raba, Allah ya ji kansa, yake cewa Abdullahi ibn Zubair wato ya mana sallah a ranar Idi wanda aka yi dace, wato ya fado a ranar Juma'a, amma sai ya yi sallar Idin a wannan lokacin hansu, wanda a wata riwaya ya sallaci sallar Juma'a da su a wannan lokaci. Mi za a yi, yace thumma ruhuna ila al-Juma'a, bayan mun sallaci sallar Idi da Abdullahi ibn Zubair kuma ya koma gida, da lokacin Juma'a ya yi, yace sai muka zo masallaci. Falam yakhruj Abdullahi ibn Zubair bi futuba, fa sallaina wahdana, mu kadai sai muka yi sallah, kowa ya sallar. Da muka yi sallah, wa kana ibn Abbas radiyallahu anhuma bi fa'i, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda a wannan lokaci yana birnin Daifa. Falamma qadima zakarna lahu zalik, a lokacin da ya dawo sai muka bashi labari, muka ce ai abin da ya faru ran Idi Ibn Zubair da ya sallaci sallar Idi da mu da muka zo sallar Juma'a kawai sai yake fitowa mu kadai muka yi sallah sannan muka koma gida yaya haka suke neman fatawa ta Abdullahi dan Abbas fa qala shi yace ashabu sunna yace abinda Ibn Zubair ya aikata game da ku ya dace wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana abinda yayi haka ne a lokacin nan labari sai ya cimma Abdullahi Ibn Zubair cewa wasu sun je sun tambaye Abdullahi dan Abbas dangane da abinda ka musu a ranar Idi da kai Idi baka dawo ba kai sallar Juma'a baka fito ba kai sallar Juma'a sai Ibn Zubair yake cewa ra'aytu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma idhajtama aidani sana'a mithla hada yace Umar dan Khattab khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi naga in Idi biyu sun hadu a cikin yini daya haka yake in yayi sallar Idi bai fitowa Juma'a wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yanda yake cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i da Sahih Ibn Khuzaimah don haka kuma mu san da cewa fadar sahabi idan yace ashabu sunna wane ya dace ma sunna abindi wannan hadisi hukuncin sa hukuncin hadisi ne marfu tamkar waya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kenan shine dalili wanda yake na hudu dalili wanda yake na biyar shine hadisin da wato Abu Abdurrahman As-Sulami Allah ya ji kansa ke cewa Idi biyu sun haɗe a zamanin Aliyu dan Abi Talib gaya ranar Idi ne kuma ranar Juma'a a lokacin nan Aliyu dan Abi Talib sai ya sallaci sallar Idi sannan sai ya yi khutba akan taguwarsa a cikin khutbar sa sai yake cewa ayyuhan nas ya ku jama'a man shahida minkumul ida faqad qada jumu'atahu insha Allah duk wanda ya sallaci sallar Idi daga cikin ku haqiqa to ya biya Juma'a shi in Allah ya so ma'ana ta sauke masa wannan ya isan masa game da sallar Juma'a a wata riwaya sai yake cewa man arada an yujammi afal yujammi duk wanda ke nihin yayi Juma'a to yazo yayi Juma'a wa man arada an yajlisa fal yajlis wanda ke nihin kuma ya zauna a gida to ya zauna to dan haka kasancewar wannan dalilai ne daga wajen magabatan kware akan wannan magana ta biyu cewa idan mutum yayi sallar Juma'a sallar Idi to ta isar masa dangane da sallah wadda take ta Juma'a to anan magana inda girbe yake saka shin an ce ta isar maka dangane da sallar Juma'a shin kwata kwata kawai mutum bacci zai yi ba maganar sallar Azhar anan ne maganar take shi kuma anan babu dalili bayyananne wanda ya tabbatar da cewa in har ka samu sallar Idi shikenan kwata kwata ba Azhar sai dai kai bacci sai lokacin Asar shine maganar inda take tare da cewa shi Ibn Zubair din wanda yayi kwancin sa bai fito ba sallar Juma'a sai lokacin Asar ya fito akwai hadisi a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba cikin musannaf na Ibn Abi Shayba wanda ke cewa Abdullahi wanda wato aba shi kansa ya rawaito hadisin yake cewa ijtama'a idani fi ahad ibn Zubair Idi biyu sun hadu a lokacin Abdullahi ibn Zubair fa salla bihi al-Ida sai ya sallaci sallar Idi da su kuma salla bihi al-Jumu'a salatu az-zuhri arba'a sannan kuma ya sallaci sallar az-zuhri yayi bi maimakon yayi Juma'a bi sai ya salla az-zuhri yayi hudu da su kuma hadisi ne sahihi shi Ibn Zubair din wanda yake kwancin sa bai fito ba sai lokacin Asar gaya kuma hadisi ne sahihi Idi biyu sun hade da aka yi sallar Idi da aka zo Juma'a sai yake yin Juma'a sai ya Azhar da su to dan haka anan abin da muke so mu gane ba maganar mutum ya ce yayi kwancin sa shikenan ba zai yi Azhar ba dan haka malamai suka ce wajibcin zuwa Juma'a shine sarai da kan mutum in kaga dama ka je kai Juma'a in kaga dama kai zaman ka a gida kai sallar Azhar wannan kuma shine magana wadda zuciya ta fi kwantawa akan haka dan haka babu dalili sarihi wanda yake bayyananne wanda yake tabbatar da cewa Azhar ta sallaya tare da cewa wannan al-Imam Shawkani a cikin littafin sa Nailul Awqat ya dan tsawaita magana akan haka dangane da neman sarrafa da sallah ta azhar, amma babu wani dalili bayyananne akan haka. Dan haka anan mutum ya fita daga cikin sabani ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da ama ya ribuka ila ma la ya ribuka. Anan in baka ji Juma'a ba to kai azhar dinka, in baka ji Juma'a ba kai azhar dinka. Kuma kamar yadda daga cikin dalilan jumhurin malamai wanda suka ce sallar Idi da sallar Juma'a gaba ɗaya wajibi ne, kaddara cewa Idi ya faɗo ran Juma'a, in mun sallaci sallar Idi sai mu ce ba za mu yi azhar ba, bayan da za a yi ta tsaya matsayin wuto ɗaya dole kenan sai an yi. Don haka anan kuma shi Ibn Zubair da yankin shi kuma babu dalili wanda ya nuna cewa a gida bai yi azhar din ba. In ka ce bai yi azhar ba kwancin shi ne sai la'asar ya tashi, sai ka kawo dalilin da ya nuna cewa bai yi azhar din ba, tare da cewa kuma duka sauran sahabbai ba dukkan sahabbai ba suka masa muwafaqa akan wannan abin da yake. An gane ku? Don haka wannan mas'ala ga yadda kasancewar iya abin da yake jin zahirin hadisi abin da yake nunawa, wato siraya ta wajibcin zuwa Juma'a in har mutum ya samu sallar Idi. To illa kasancewar abin da muke so mu gane, mutumin da bai sallaci sallar Idi ba, bai samu sallar Idi ba, ya san da cewa wajibi ne akan shi sai ya je Juma'a. Dole ne sai ka je Juma'a, ba za ka zauna ba kai azhar. Na'am. Babu ne? Wai wata ka'ida fikihiya wanda suke cewa al-yaqinu la yazulu bishak, yana daga cikin al-qawa'id al-kubra na hadith, magana da kake cewa wanda yake kokonto game da mi tambayar ta kace kai ma baka tantance ta ba, ka'ida ce usuliya na cewa al-yaqinu la yazulu bishak bishak. In dai kana da yaqini akan abu to dan kokonto ya darsu to wannan ba zai gusar maka ba da yaqini. Yanzu misali Malam Abdurrahim yana da yaqinin cewa yayi arwalla, yanzu yana da arwalla, zuwa jimawa kawai sai ya ringa kokonton anya ina da arwalla ko ba ni da arwalla, to wannan kokonto ba zai gusar masa da yaqini ba, sai ya dauki kanshi cewa yana da arwalla. An gane ku? Misali a gaban idanka mutum ya shiga cikin gida, sai kokonto ya zo an yawa ne yana nan kowa na bayyanan, to sai ka daucewa yana nan tunda me yasa ka ga lokacin da ya shiga. Shine ka'ida suke cewa al-yaqinu la yazulu bishak bishak, wato shi sakankan cewa akan abu baya gushewa a sanadiyar kokonto, duk abinda kake da yaqini akan sa to dan haka kokonto ba zai kusar maka da shi. Dan haka hadis wannan ka'ida sun wato kwankwalo ta daga karkashin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da aka masa tambaya aka bashi labarin wani mutum ne a duk lokacin da ya kabbara sallah kawai sai ya samu wasiwa sun cewa iska ta fita daga jikinsa ko kuma bata fita ba, manzo Allah yake cewa layin sari kar ya yanke sallah illa an yasma'a sautan aw yajid riha aw kama qala, manzo Allah sai yake cewa sai in ya samu karin fitar iska ko ya ji warinta. Misali kana cikin sallah sai ka ringa jin kokonton anya ni iska ba su fita daga jikina ba, to ba za ka yanke sallah ba sai ka samu tabbas in ma ka ji karin fitar ta ko kuma ka ji warinta. Na'am. 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 Wai dangane da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, na rashin yanke facce da gusar da gashi idan watan Zulhijja ya kama ga wanda yake nihin layya, shin wai ya keɓanta da alhazzai ko kuma har wanda ba alhaji ba? In aka ce alhazzai abinda muke nihi waɗanda suke cikin aikin hajji, domin lakabin alhaji na takaita ga mutum lokacin da yake cikin aiki na aikin haji. In aka gama aikin haji wannan lakabi ya gushi. Al'ada ce ta mu ta Hausawa, duk mutumin da yaje haji kawai sai a ci gaba da ce masa alhaji. Shi kuma alhaji lokacin da kake cikin aikin haji ne ka cancanci a maka lakabin cewa alhaji. Abinda muke so mu gane wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi dangane da kar mutum ya yanke farce, kar mutum ya gusar da wani gashi na jikinsa in watan Zulhijja ya kama, wannan ya takaita ga mutumin da yake nihin yin layya, wanda yana da layyar shi ya riga ya saya ko yana da kuɗin sayen ta aljihun shi ko kuma yana da niyyar nan gaba dai insha Allah kafin sallah kawai shi zai samu abin da zai yi layya da shi. To wannan shi haramun ne ya yanke farcen sa, haramun ne ya gusar da wani gashi na jikinsa, in ma gashi na kai ko na gaba ko na hamata, sai an kai lokacin da ya yanka layyar shi. An gane ko? Amma mutumin da shi layya ce za a mushi ba shi bane ba zai yi ba. Kamar misali yara kankana, kamar misali mata, a galibi a nan da yake akwai karanci wanda yake na talauci ɗaya ake saya ko biyu a yanka gaba ɗaya duk gida misali. To wannan su ba sa shiga karkashin wannan haramci na yanke farce ko kuma kusar da gashi. Don haka lafazin manzon Allah ya ce wa arada ahadukum an yubakiya, ɗayan ku yayi nihin yayi layya. Kenan kaga wanda yake da niyya, kenan ba wanda za a ma ba, a wanda shi shine zai yi. Don haka kuma shi wanda yake cikin aikin haji, misali alhaji, shi wannan kasancewar in kamar mutamatti ne lokacin da yazo yayi umra, wannan kuma dole ne ya aske gashin sa, ko da zai yi layyar dole ne ya aske gashin shi, domin aske gashi a cikin umra wannan wajibi ne. Lokacin da mutum ya gama ayyuka na umra, ya gama dawakin sa, ya gama Safa da Marwa, dole ne ya je ya aske kansa, wannan shi haramcin bai shahe shi ba mutumin da ya je umra a irin wannan lokaci. Tare da cewa ita dai ya damu sunna ce ga wanda yake wato kasancewar ba wanda yake cikin ayyuka na haji, iya abin da aka sunnanta masa ba da hadaya, in ma hadaya wadda take ta wajibi ko kuma hadaya wadda take ta nafila, tare da cewa shi ma wanda ya tafi haji yakan iya yin layya. To amma kasancewar shi yana da damar da zai aske gashinsa, amma duk wani wanda yake zaune a gida wannan baya halatta ya aske gashi ko ya yanke farci in dai watan Zulhijja ya kama, idan yana da nihin yin layya. Dadin fa'ida a nan kasancewar mace idan tana da nihin yin layya, kasancewar kitso baya shiga, cewa tare da cewa a kitso gashi yana zubewa, to wannan baya daga ciki, domin zubar da gashin wannan ba a kiran shi aske gashi. Shi kuma abinda ake nihi aske gashi wannan haramun ne ga duk mutumin da yake da niyyar layya in waɗannan kwanuka sun kama na Zulhijja. Darasi